jiya da gani ta samu nasara kan lagnet a gidan lagnet da kwallo uku da nema a gasar La Liga mako na 36 na kasar Spain. A ila yau kungiyoyi guda uku ne sun nuna alamun cewa gasar ta La Liga sakamakon ba su buka abin kirki ba. Kungiyoyi sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Portugal a Barcelona wacce take mataki na 18 ga maki 29 sai kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas wacce take mataki na 19 ga maki 22. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Malaga wacce take mataki na 20 ga maki 20. Can kasar Ingila ma haka abun yake, inda a yau Swansea za su ga wasan mako na 31 gasar Premier League din na kasar Ingila wanda zama kwatai a baya ba a buga shi ba. Ya zaka kuma kunci kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Southampton dai da Swansea City suna neman nasara a wannan wasa, kasan kasancewa ka fada cikin kungiyoyin da za su tafi kasar gasar Premier League na kasar Ingila a shekara mai zuwa. Swansea tana mataki na 17 ne da maki 33 yayin da Southampton ko kuma yayin tuwa Hamilton tana mataki na 17 da maki 33, ita ko kungiyar kwallon kafa ta Swansea tana mataki na 18 da maki 33, West Brom tana mataki na 19 da maki 31, Stoke City tana mataki na 20 da maki 30. Cardiff da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton sun samu haurawa zuwa gasar ta Birmingham. Sauran wasannin za a ci gaba da su a gobe, inda za a buga wasannin mako na 31 zuwa 35 a gasar ta Premier League wanda ba a buga su ba a kwanakin baya saboda wasu dalilai. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa tana buƙatar, ko kuma ta ce ba za ta amince da ɗan wasan ta irin Hazard ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko kafin tuwon wasu magoya baya na da buƙatar ɗan wasan ya fi tsohon kocin sa Mourinho don zuwa kungiyar ta Manchester United da fafatawa. Shi ma ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Alvaro Morata ɗan shekara 25 da haihuwa zai yi barin kungiyar ta Chelsea don haɗewa da tsohon kungiyar Juventus, inda a yanzu haka kungiyar ta Chelsea take ganin za ta tsoho ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Edinson Cavani ɗan shekara 31 da haihuwa. Arsenal za ta yi yunkurin ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan masu horar da ɗan wasan Allegri na Juventus da tsohon kocin Barcelona Luis Enrique, domin su mai mata har gurbin Hassan Wenger wanda zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan bana, wanda wasa biyu fitar ya rage masa ya karkara wasansa bayan ya cika shekara 22 yana mai jagorancin kungiyar. Daidai waɗannan masu horar zuwan suna tunanin yanayin tsare-tsare na hukumar gudanarwa na kungiyar ta Arsenal. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.